بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wasatu Abuja dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani wannan wata mai albarka da muke ciki na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na al-hayyu al-qayyum Allah ta'ala ya sa azumi da muke karɓaɓɓe ne ya kuma sa ya zama dalilin gafaran zunubanmu sallah da muke yi a dare Allah ta'ala ya sa wannan sallah karɓaɓɓiya ce ibadu da muke na wajibi a cikin azumi Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓu ne muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana da addu'o'inmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake yanta su zuwa ga aljanna ta firdausi a wannan wata mai albarka ciyarwa fi sabilillahi Allah ya karba daga gare mu karatun Qur'ani Allah ta'ala ya karba daga gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fita a watan Ramadan da ƙarin imani da takawa da shiriya a yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na tara a wannan wata na Ramadan na hijira shekara ta 1446 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu gabanin karanta tambayoyi na yi ta maimaita gayyata da ƴan uwa na zuwa kaddamar da karatu na Qur'ani da ɗaya daga cikin bayin Allah da suke mana limanci a wannan masallaci na kamsu salawat da kuma tarawihi da tahajjud yayi Gwani Muhammad Bukar Zarami wanda bayan mun kammala tafsirin mata da rana karfe 11 zuwa 12 aka taru dai da rabi don gabatar da wannan karatu na Qur'ani kuma ƴan uwa da yawa sun amsa a matsayina na ciyaman na wannan taro din ina roƙon Allah ta'ala ga duk wanda ya amsa ko ya bada gudumawa ko bai bayar ba Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya karbi halattan a matsayin ibada kuma Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai kamar yadda bayani ya gabata tsarin da yazo da shi ya kawo mun na gani na ga yayi shine shi gwani Muhammad Zarami yana sha'awan ya gina makarantar Qur'ani ne da masallaci a nan gefen Nizamiya so da ka duk abin da aka samu a kaddamar da wannan karatun Qur'ani ba aljihunsa zai shiga ba zai shiga ne cikin akawun din gina wannan makaranta da masallaci a taro da aka yi dai a dazun akalla an samu kudin da ba zai gaza naira miliyan 200 ba ya kawo takarda na bawa gwamna na Borno State Professor Babagana Umar Zulum ya bada uzurin zai tafiya wanda na san da ta tafiya din zuwa Obafemi Awolowo University dan zama chairman na wani taro da za a yi na addini ya kuma turo wakilci na Senator Munguno don haka Borno State government ta bada gudumawar miliyan 100 shi wakili da ya kawo Munguno ya bada miliyan 5 sannan baya ga haka akwai wanda yake former chairman na GT Bank akwai wanda suka san sunansa a nan aiko Alhaji Ibrahim Hassan ya bada gudumawa na nasa miliyan 50 ya kuma gabatar da uzuri na dan uwa malam Mele Kyari cewa yayi tafiya bai nan da ya dace ai taron da shi in yazo shi ma ya alƙawarin zai bada gudumawar sa baya ga wannan kuma akwai Alhaji Ahmad Adhama daga Kano ya bada miliyan 10 sannan akwai Professor Vice Chancellor na Al Ansar University ya wakilci former Pamsec shine Dr. Muhammad Bukar Dikwa shi ma ya bada naira miliyan 10 sannan babanmu ambassador Babagana Kingibe GCON yace shi retiree ne pension yake ci yace so zai faɗi nasa ya bada naira 500,000 akwai da dama da sun bada naira miliyan 1 miliyan 2 da abun da ya kama da haka na manta wani a ciki a ciyaman ku ban nasa sun ba na bunna Yobe State Government sun ba da naira miliyan 5 Yobe State Government sun ba da naira miliyan 5 Allah ya saka musu duka da alkhairi akwai kuma da dama da suka yi da ba da gudumawan 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 juhudul mukil to duka Allah ya tsunduma su a aljanna kuma ina wasiya da ƴan committee da suka tsara wannan abun a tabbatar da Allah wannan kuɗi da aka samu ya shiga cikin akawun din ya shiga kuma a tabbatar an fara ginin makaranta kuma za mu sa ido mu tabbatar da an fara ginin kuma an samu ƙarashin kuɗin kammalawa muna fatan Allah ya jagoranci shi da ya karanta Qur'ani din Allah ya biya shi da gidan aljanna wannan sadaukarwa da ya ga masallaci da makaranta Allah ya karba a matsayin ibada muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa abinda za a assasa ya zama wajen tarbiyya ne da gyaruwan al'umma Allah ta'ala shi samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana Injiniya Ibrahim Sula bismillah za ka kankara ko in karanta ni na yi ko Sula kana mun wayo dai an samu ƙarin midiya da ke isar da tafsiri namu da muke a nan yau adadin ya kai har guda 98 na 93 Liberty TV daga 12:10 zuwa karfe 1 na rana Honorable Balele Kurifi dan Arewa ya dauki nauyi Allah ya biya da gidan aljanna 50 kenan I hope Liberty su za su bada sadakan 10 ya zama 60 ko saboda darasin aka yanke 10 lokaci muhimman darasan daga nan suke fitowa na'am sai na 94 da 95 da 96 akwai Alhaji Dr. Muhammad Tijani Ramalan mai gidan TV da radio na Liberty ya dauki nauyin Liberty Radio FM 103.3 Abuja daga karfe 12 zuwa 1 na rana sai tashar Yanci Kaduna FM 103.1 daga 5 zuwa 6 na safiya sai Liberty Radio FM 103.3 Kano daga 12:10 zuwa karfe 1 na rana Alhaji Tijjani Dr. Alhaji Dr. Ahmad Tijjani Allah ya biya da gidan aljanna. Sai kuma na 97 Ikira a radio Accra Ghana wanda ya dauki nauyi shine His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawomiya shine immediate past Vice President na Ghana. Shi ya dauki wannan wanda watan bai wuce wata ɗaya ba da kadan ya sauka a Vice President shi ya dauki nauyi. Sai Alhaji Bukar Yamta Chairman na Afrik Institute Biyu ya dauki nauyin Harmony Radio Biyu Borno State na Accra Ghana 6-7 ne afwan 4-5 na yamma. Allah ya biya His Excellency da gidan aljanna. Na Ghana mu kiyaye 4-5 na yamma. Alhaji Bukar Yamta Harmony Radio Biyu Borno State daga 11-12 na rana afwan. Na'am na rana sai 4-5 kuma na yamma. Alhaji Bukar Yamta Allah ya biya da gidan aljanna. Kusan an samu 98 kenan a yanzu. So sakon da muke isarwa Allah ta'ala ya karbi daidai dinmu ya yafe mana kuskuren mu ya karbe shi a matsayin ibada. Sannan baya ga haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin mizanin ayyuka na kwarai namu insha Allah. Babu laifi a karanta tambaya ɗaya biyu mai ma'ana. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. My question is on Zakat, alms, the third pillars of Islam. I am on Tespon PhD scholarship. The official duration for the study is 3 years, whereas there may be extension of 1 or 2 to 3 years. In the first 3 years, a scholar is funded, that is giving money for upkeep that runs into millions, well above nisab of zakat. The money are given to 3 trenches yearly for maximum of 3 trenches
yearly after every 4 months. Okay.
However, in case of extensions, one has to sort out for money to complete his or her studies. The monies are normally used as science study affairs, such as purchase of land, of houses, plot of land.
Sorry, repeat that sentence.
The monies are normally used as science study affairs, such as.
Okay, by the beneficiaries. Okay.
Such as purchase of houses, plot of land, businesses, Hajj and Umrah, among others. Just as fees. Now, the question is zakat and spending on the tithe money? Two, I will be glad to know if the answer to the above is positive. Then, when are the monies due for zakat? Yearly as they are paid or after graduation? Bearing in mind that one spends the money without conference, but there is possibility of having extended study beyond the fund coverage. Allah Yakara wa Prof. Lahia Jatawakata truly is lover for the sake of Allah. Then Allah Atemaka Atambayamu Madam, wish you success in the field of endeavor. Israel.
Thesis ne na research na na ko degree ko MSc aiko dan hada. So yanzu wannan da Hausa ko da Turanci, dan ya hada Turanci da Hausa, da wani yare za amsa musa kai na ai ka san amfanin limit ne kowa da nasa. Ibrahim da wani yare za a amsa? To kenan da kai za ka zaba. Is there anyone who cannot understand Hausa here? Anyone? You? Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. If I understand the question clearly, he is a PhD student or PhD candidate on scholarship from a PTDF. And the question is about whether the money being paid for their upkeep by PTDF is zakatable or not. His Eminence Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi Al-Tamimi Rahmatullahi Alayh, in his commentary on the Bulughul Maram entitled Fathu Dhil Jalali Wal Ikram, while explaining the Book of Zakah in chapter 6 from around page 171 to 175, he spoke extensively on this issue and many issues that are similar. Firstly, we need to review what are the conditions that will make your wealth to be zakatable, meaning zakat to be obligatory. Conditions are three or maximum four involving the beneficiaries. Firstly, you must be a Muslim. Any person who is not a Muslim, zakah is not obligatory on him. But the first condition, zakah should be given out by a Muslim. Two, it must reach the minimum threshold of zakah. The minimum threshold of zakah is being computed either using gold or silver. Gold, the minimum is around 87.5 grams. So any amount that reaches this threshold, then zakah is applicable. And the third condition is that threshold should be reached a minimum of 1 year using a lunar calendar. Are you following?
Yes.
These are the three conditions. Then we need to do what we call synthetic analysis, comparing his own situation with these conditions. Firstly, by implication, he is a Muslim. That is why he forwarded the question to us. So the first condition has been fulfilled. The second condition, that amount must reach the minimum threshold. That minimum threshold, what is the total amount in Naira today? Sorry? So what is important? He clearly stated that what they are being paid reaches the minimum threshold. So if it is quarterly, it is either in dollar or in pounds or in euro. So as long as they are being paid around $3,000, $4,000 or euro or pounds, then that reach a minimum threshold for zakah. Then the second condition has been fulfilled, as he earlier stated clearly. Then the third condition is to reach a minimum of 1 year. One lunar year, not Gregorian, but lunar calendar, Hijra calendar. In this situation, he said, they are being paid after every 4 months, three times a year. So the question is, if you are saving the money to reach up to 1 year without spending, then definitely zakah is obligatory on that saving. Are you following? As long as that saving reaches 1 year, then zakah is applicable and is mandatory. But if you use the money for upkeep, to pay for your rent, your bills, and for your shopping, and the remaining amount you immediately invest, either in building a house or buying a property, then in that situation, zakah is not applicable on that amount of money, because you are not saving it, but rather you are taking it to spend somewhere. This takes us to the next stage of his question, that they are buying like lands or houses with the money. So the next question is zakah applicable on our homes and our houses? or any property we purchase like land? Are you following? Then we need to ask ourselves this question. If you look at the fatwa of Al-Mawsu Al-Fiqhiyya, where they spoke on the issue of zakah, particularly in volume 13, and also the fatwa of Lajna Ad-Daima, Lajna Al-Buhus Al-Ilmiyya, where they also spoke on zakah in volume 11, from around page 233 to around 235, they said, if you invest your money in a property like building a house or purchasing a house, the first question to be asked is this house for your personal use or for the purpose of a trade, business? If it is for business, then zakah is obligatory. But any property you purchase in order to personally use it, whether homes or lands, as long as they are for personal use, then zakah is not applicable on that. Zakah is only applicable on the property you purchase for the sake of investment or business, or for the sake of trade. In that situation, zakah is applicable. So you need to ask yourself, is this money you are investing for business, or you are a developer? Then whatever you invest, even if the building is incomplete, zakah is applicable. It is not a condition that you must complete building under construction. As long as it's for business, then zakah is applicable on that. However, if you invest the money in purchasing a land without in any way determining what you want to do with that land, you are yet to decide whether it's for business, whether it is for building your personal home. Is zakah applicable or not? According to the Mawsu Al-Fiqhiyya, in the same volume, there is no zakah on it. Until you finally decide what to do with it. If you decide in order to build a house, no zakah. If you decide it is for business or for trade or for investment, then zakah is applicable. And indeed, Allah is the all-knowing. The next question.
Malami tambaya ta biyu shi ma dai akan zakka ne, yace wa assalamu alaikum ya shaykh. Ina miƙo sakon fatan alkhairi daga masoyinka a Makka, Saudi Arabia. Allah ya saka kiyaye. Tambaya ta don Allah malam, yaya zakkar kuɗi take ga wanda yake wani ƙasa wanda ba ƙasarsa ba, kamar mu da muke ƙasar Saudi Arabia? Sa'annan ya halatta ya aika wa mabukatar ƙasa irin Najeriya wato zakka? A shawarwa lafiya daga Shamsu Sheikh Muhammad Tambatta, mazaunin Makka, Saudi Arabia.
Bahaushe ya ce gidan daɗi na nesa, wai wata halittar Allah ta leƙa wani wuri, ƙaran ma ya gane zo. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In na fahimci tambayar sa shine cire zakka yana Saudi Arabia, zai iya turo kudin Najeriya ko ba zai turo ba? Na farko, zakka a kansa, Lajnatu Da'ima lil Buhus al Ilmiyya, a cikin fatawoyin su na zakka akwai a volume 10. A volume 10 number na 9 sun amsa tambaya akan tura zakka daga wata kasa zuwa wata kasa. Ka ɗauki zakka daga Saudiya ka kawo Najeriya, ko daga Najeriya ka kai ta Saudi Arabia? Sun amsa wannan tambaya ɗin a volume mujalladi na 10 namba na 9 har ma zuwa na 10. Na farko, abinda suka faɗa, mun yi bayani akan sharuɗan zakka a yanzu tambayar da muka amsa. Na farko, mai cirawa ya zama musulmi. Na biyu, ya zama an kai minimum threshold na zakka. Na uku, minimum ɗin kuma ya zama mallakarsa ce. Na uku kuma ya zama an kai milka, ya zama shine milkan kamilan. Sai na uku kuma ya zama ya kai me, ya kai shekara. Ai, na amsa ta tambayar da ta gabata, wannan ba sai na maimaita ba. So kula ga wannan abu, in wannan sharuɗa sun cika, zakka na wajibi a kanka, ba wai a Saudiya ba ko Isra'ila kake zaka cire zakka. In dai wannan sharuɗa sun cika, zaka cire. Gaba ta biyu shine tambaya akan ya halatta a cire zakka daga Saudiya a kawo Najeriya. Magana mafi inganci na fatawar Lajnatul Da'ima lil Buhuth al Ilmiya a mujalladi na 10 namba na 9 zuwa 10 sun ce ya halatta a cire zakka daga ƙasa a kai ƙasa, musamman idan ya zama ƙasar da aka cire a can tafi mawadata inda za a kai tafi talakawa. A yanzu ka dauka da Najeriya da Saudi Arabia, dan Allah wafi arziki, GDP gross domestic product na Saudiya ya haura 1 trillion naira yanzu. Na Najeriya a yanzu bai wuce naira, bai ma cika billion 300 ba, dala billion 300 sunansa ya haura $1 trillion. Kaga mu muna da population wajen million 220. Saudi Arabia da ƴan ƙasa da baki duka bai wuce million 35 ba. Kuma a wannan adadin kashi kusan 40 cikin 100 baki ne. Yawanci kawai direbobinsu ne daga masu hidima a gida sai da mai, a'a, masu gine-ginansu daga Pakistan, daga Ingila, daga Bangladesh, daga Egypt, daga Syria da sauran ƙasashe, including dan uwa dan bata da ke can. Kaga kenan arzikinsu ya fi namu. In ka dauki GDP per head, wato GDP per capita, GDP per capita shine ka dauki GDP total dinsa sai ka yi divide by total number na population sai ya baka karfin arzikin kasar. In ka dauki na Najeriya, ka dauki population din mu around 220 million da adadin kudin, yana nuna cewa a shekara guda anin din mutum gaba daya a Najeriya dala 2000 ne. Wani lokaci ma bai kai haka ba, kowane mutum shine averagely. Amma in ka dauki na Saudi Arabia, kowane mutum dala 23,000 ne. Kaga anan in ka dauka sun ninka mu sama da nawa, sama da sau 11. To kaga anan ya bayyana sun fi mu arziki. Kula ga wannan fahimtar Shafi'iyya da Hanafiyya da Hanabila, daukan zakka daga ƙasa zuwa ƙasa ya halatta. Dalilin su sun dogara da hadisin nan na Mu'adh ibn Jabal, wanda fiyayyen halitta ya kashi zuwa ga Yaman. Hadisi da yake muttafaqun alayhi cewa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'u ilay shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Har zuwa karshen hadisin sai yace fa inna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Hadisin iya sahihu Muslim, hadisi ne na 19. Kaga sai yace a karbi zakka daga talakawansu, daga mawadatansu a ba wa talakawansu. Fahimtar waɗanda suke ga ya halatta, Hanabila da Shafi'iyya da Hanbaliyya, ai tu'khadhu min aghniyaihim, ma'anarsa shine tu'khadhu min aghniya'il muslimina ila fuqara'il muslimina. So tunda ku haka ne, duk inda aka samu mawadatan musulmai ana iya bawa fakiran musulmai. Waɗanda suke ga asali bai halatta ba, an fi samun su a cikin mazhabar mu ta Najeriya da sauran gurare, ita ce ta Malikiyya. Da yawa daga cikin Malikiya ba su da fahimtar haka, sai dai in wanda za a cire a ƙasarsu sun fi arziki a kan inda za a kai, suka ce in sun fi arziki to ya halatta a yi. Kamar a cire zakka daga Saudiya ko daga Qatar, yanzu Qatar irin, ko daga Kuwait, yanzu kudin Kuwait ya fi na kowanne ƙarfi a duniya, ya halatta a cire zakka daga Kuwait a kawo Afirka, a kai Najeriya ko a kai Nijar ko akwai Kamaru ko a kai Ghana, ƴan uwa duka ya haƙuri saboda muna da talakawa da yawa a wurarenmu. To ko a Malikiya anan ya halatta, a inda suke da ja shine bai halatta a cire zakka a Najeriya a kai ta Saudiya ba, saboda fahimtar su tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara, shine tu'khadhu min aghniyail balad ila fuqara il balad ne. So su akan talan mawadatan gari zuwa ga talakawan gari ne. To su a fahimtar su anan ba za a yi ba, amma in akwai bukata to ya halatta. Suka ce in aka cire a Saudiya kawo Najeriya ya halatta, in kuma aka cire a kan kasashen da arzikinsu kusan daidai ne, kamar ka dauki Saudi Arabia da Imarat, suka ce anan in an yi kuskure amma zakkar ta yi. In ka cire zakka a Saudiya ka kai ta United Arab Emirates ko ka kai Qatar, ta yi, amma a fahimtar su an yi kuskure. Amma in ka cire zakka a Najeriya ka kai Saudiya, a fahimtar Malikiya ba ta yi ba. A magana mafi inganci, me dalili? Saboda ai nan an fi bukata a kan can. So da haka suna da fahimtar a nan ba ta yi ba mafiya yawan malamai, amma akwai wanda kuma suke ga ta yi. Ala'ayi halin wannan zakka in ka cire ta daga Saudiya a Makka aka tara, ba ma taka ba, duk makwabtan a tattara su. In an tara ko Abuja aka zo akwai masu cin zakka, ninkin ba ninki. balle kuma a shiga arewa maso gabar da kuma arewa maso yamma da arewa maso tsakiya wannan adadin su na da yawa Allah ne kadai ya sani don haka an tattara a kawo akwai mabukata anan amma dai kuma mutanen Gaza da Yemen da Somalia sun fi mu bukata wallahu ta'ala a'lam ina ga ya isa ko ina zaune ake miko mun takarda akwai ƴan uwa da suka zo mana ziyara daga Saudi Arabia ko Sheikh Marwan Abbas Sha'ban wa Ustaz Wa'il da kuma waɗanda suka rako bayan su shi Sheikh Marwan Abbas Sha'ban shine ra'isul lajnal wataniya li ighasatil hujjaj wal mu'tamirin nurahibu bikum فجزاكم الله خيرا على زيارتنا احسن الله اليكم وسدد الله خطاكم ان شاء الله لكن الدرس يكون باللغه المحليه ليس باللغه العربيه لكن اذا قرات ايه من القران ان شاء الله تعالى ستفهمون معنا ان شاء الله جزاكم الله خير احسن الله اليكم نعم جزاكم الله خيرا تقبل الله زيارتكم امين واياكم ان شاء الله جزاكم الله خير احسن الله اليكم ان شاء الله الله يعليكم السلام عليكم جزاكم الله خير ان شاء الله زامو تاشي ا cikin سوره ال عمران اعرف ما ان كا غانا ايه بسم الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوجة بأدفك إيماني Allah ta'ala bai kiran masu imani da wannan title na daraja ya ayyuhallazina amanu sai dan ɗaya daga cikin al'amura guda biyu ko duka biyu a hada waje daya ko Allah ya ce muyi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mun bari ko a wurin ya ce muyi mu bari mu ce mun yi mun bari shi yasa ya ayyuhallazina amanu guda 89 ne a cikin Qur'ani kuma dukkaninsu sun zo ne da umurni ko hani ko umurni da hani مفهوم طيب هكذا الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دوكي إيماني أنان الله تعالى ينهانامو koyi da munafukai ne musamman irin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka cutar da shi da wanda suke koyi da su a yau suke cutar da addini da kuma al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin su a ko ina suke su ne waɗanda dukkan abin da Allah yayi sai sun kalubalance shi duk abin da manzon Allah yayi sai sun kalubalance shi dukkan jarraba da aka samu sai sun kalubalanci jarrabawa da ai da an yi kaza da kaza bai faru ba ai da ba ai kaza amma da kaza ya faru sai su koma suna aiki da dabarbarun su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kai imani la takunu karku kasance kal ladina kamar wadanda kafaru suka kafirta sune kafirci da yake annifaqul akbar shine yake fitarwa daga milla gaba daya akwai annifaqul asgar shi wannan bai fitar da mutum daga milla mafhum tayyib don haka kar ku zama irin su wa qalu da suka ce li ikhwanihim zuwa ga ƴan uwansu fasara biyu Imam al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi cikin al-Jami' li ahkamil Qur'an da Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi dukkanin su karkashin wannan aya ta 156 sun ce ƴan uwan nan kala biyu ne akwai ƴan uwansu na jini na biyu kuma akwai ƴan uwansu a munafurci ko kuma a cikin bijirewa Allah so ƴan uwansu na jini suna campaign zuwa ga ƴan uwansu na jini da wannan fahimtar tasu sannan suna yin campaign zuwa ga ƴan uwansu na mummunar manufa wanda suka bujirewa Allah da wannan manufa duka biyu suna shiga yana iya daukan ikhtilafu tanawwu ne sai ya zama ba ikhtilafu tabad ba saboda duka suna tare da su mafhum tayyib da aka suna gaya wanda suke tare da su idza darabu fil ardi idan suka yi tafiya a bayan kasa aw kanu huzzan ko suka kasance sun tafi filin daga law kanu indana ai waɗannan ƴan uwan namu da suna tare da mu mamatu ai wallahi da ba su rasu ba wa ma kutilu ko kuma da ba a kashe su ba shine irin misalan da na bayar jiya duk mutumin da yake ba na kware ba na bado su ma shekaran jiya shi kullun sha'awarsa shine ina ma mai bin Allah zai samu wata jarrabawa mai tsami mai daci a dalilin bin Allah shi ya ji dadi idan za ka fita sallah a dare tarawihi ko tahajjud shi baya yi azumin ma baka da tabbacin yana yi ko bai kawai zakar alheri kake masa in ka samu jarrabawa ka dawo kwabrinka ya dan goge ga kwabrin jini na fita yana gani da yake ka goge kwabrin ku a sallar dare sai kallon na tsaye jini kaga ba abin da ya same ni to Allah ya sauke Allah ya sauke dadi yake ji daga kage fiskarsa ka san mugun mugunta ya kulla to su mutanen banza kullun shine suna kai da ka samu jarrabawa a tafarkin Allah murna kake yi saboda duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya in yayi sharan kasuwa me yayi ai da sauki ai in baka share wa babar ka daki ba kuma zaka je ka share dakin karuwa ai mutum baya zama haka mu kiyaye matukar ba a yi bautan Allah ba sai an yi bautan sheda abdullahi ka zabi daya babu wani mutum da yake zauna wai shi baya bautan Allah baya na sheda dole sai kai na shedan ko ba kai niyya ba in baka tafi wajen bauta ba to zaka je wajen sabon Allah a daidai time da muke zauna da muke darasi mutane suna wani ma yanzu haka kawai a talabijin ana kwallon kafa ba zai iya barin kallon kwallon TV ya sari tafsiri ba don haka ya haƙura da zuwa ba a zama haka duk yadda kai in dai baka yi na Allah ba sai kai na sheda ba wani wanda yake zaune haka ba ka ganin matasan wasu wani zai sha kwaya ya shiga jeji ya zauna ya yi ta yawo a jeji a yi ruwan sama ya dake shi da jins ɗinsa har ya bushe yana can saboda me in ba kai bautan Allah ba kuma dole sai kai wani abu amma ba a zama haka sai su ce ƴan uwan nasu da suke tare da su idza darabu fil ardi aw kanu guzzan wanda suke in sun yi tafiya a bayan kasa shine kamar karfi daga gari zuwa gari au huzzan ko sun je filin daga laukanu inda na da fa suna nan inda muke din nan ba su je ko ina ba fa aran ma mama tuda ba za fa su rasu ban ji su akwai mutumin da ke ketare ajali kwana uku da yace mun yi bayanin cewa ita mutuwa zuwa wurin ta kake yi shi sa Allah yace qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib cikin suratul jumu'a aya ta 8 ai za ta gamu da ku shi sa mutum yana zaune gida lafiya kalau idan ajalin ya zama saura wata daya za a dauko passport dinsa a zo Abuja a yi masa visa a embassy na Shenzhen a shirye komai a yi kokarin neman air ambulance ko a nemi business class da za a kwantar da shi a dauke shi za a kai shi Germany maybe a cikin Germany din za a kai shi Munich ne a je a sauka a Frankfurt a yi connecting flight a she ajalin ne yake ta ana isa Munich din ba a ma shiga asibitin ba daga airport sai da su ko an je asibitin ana ajiye shi a she ajalin a kafan ne daidai wurin kasa ta yi kira ana ajiye shi a wurin gaba nake zuwa sai a ce ayya cika me ajalin yayi dole sai kun ci ko bashi kun kai shi inda kasar take sunna ce ta Allah in lokacin yayi sai an je wajen baka ga wata jarrabawa sai ta faru saka ce me mai kawo ni wurin ne saboda babu abin da ya kai ka wannan jarrabawan ta kai ka to kaddara mutun ya ce tunda haka ne wallahi bari yayi dabara ya zauna a gida babu inda zai je abinci ma ta window za a rika kawo masa ara ma zai kubuta waɗanda suka shiga gida suka buya sun kubuta daga mutuwa za ka yi ba mu aya Qur'ani
aynama takunu yudrikumul maut walam kuntum fi burujin mushayyada
aynama takunu yudrikumul maut Allah yace duk inda kuke ko ina kuke wannan cikin suratul nisa aya ta 78 yace duk inda kuke yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku ashe in baka fitan ba ka shiga ɗakin ka kulle sai mu ce Allah sarki lokaci ake jira watakila ɗakin ka ne ajalinka ai ba yadda aka iya dole sai ajalin yayi to watakila ɗakin ne ajalin ko kuma gidan babanka ne yace za a yi gyara sai mai da kai boys quarters kofar ɗakin ta balle kana zuwa boys quarters sai ka rasu ashe can ne ajalin shi yasa yace walau kuntum fi burujin mushayyada idan za a yi gini na irin kasaita da tsaro a saka idan ajali ya yi dole a tafi babu dabara fir'auna yana kwana a gidansa da soja alif wa mi'atai alif personal security da ke garden villa na fir'auna akwai mutum miliyan ɗaya da dawa da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne suke gada sai yana bacci amma da ajali ya yi ajalin ya zama a cikin ruwa ne da kansa ya fito da su ya zo shiga cikin ruwa kuma igiyar ruwa ta kama shi ta yi ta yara ta ɗaga ta nuna wa Allah ta buga da ƙasa kamar yadda yara suke faɗa a lokacin ya ce shi ma musulmi ne Allah ya ce a kama kara ajali ne shi yasa suka ce wa ƴan uwansu idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu banda aran ma a wannan wurin idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu akwai ka'ida balaghiya a wurin wani dalibin ilimi ne zai iya mun bayanin ta idza darabu fil ardi aw kanu guzzan wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله نباكو ساتن أنسا نحلل إرن وانشن إري ديني دا وانا كائدا البلاغة البلاغة أنا تشيوى لف ونشر مرتبا لف ونشر مرتبا سونا كائدا البلاغة كاغا إذن كتب من آياته daga cikin ayoyin Allah ya sanya muku me dare da rana sai ce me litaskunu fi a wanne kuke hutawa a dare walitabtagu min fadlihi a wanne kuke neman falalarsa rana shine kaga kenan hutu ya koma kan dare rana ta koma kan neman falala to anan kaida ne shine kace idza darabu fil ardi shine ma matu aw kanu ghuzzan ma qutilu laf wa nashr murakkaban an fahimta in sun yi tafiya a bayan kasa kaga wanda ya tafiya a mota ko a mashin ayyujwali hakari yake rasu shine sai a ce ya rasu aw ghuzzan a filin daga kuma qutilu an kashe su to shine magana kalmar ghuzzan kuma menene a matsayin ta jam'i ne me mufradin eh ghazi shine mufradi menene mizanin ghuzzan a sarf eh fu'al jazakallahu khairan shine wa fu'al li fa'ilin wa fa'ilatin kamar da ibnu malik ya cikin alfiya fu'al shine mizanin ghuzzan a sarf so idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan sai ce me law kanu indana ma matu wa ma qutilu sai Allah yace li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim Allah ya sa musu wannan tunani ne dan ya zama asara a zukatansu su lalace wallahi alazim ɗan uwa mu saurara babu fitina a duniya da ta kai mutun ya rika tunanin wayensa ke bashi nasara duk lokacin da Allah ya bar mutun da wayensa yayi asara ran da ka dauka wai kudin da kake da shi wayenka ne ya baka kayi asara irin karuna don shine Allah yace inna karuna kana min qaumi Musa fabagha alaihi aya ta 76 kenan ta 77 aka ce nemi lahira da wannan ta 78 yace me qala inna ma utituhu ala ilmin sai yace ilimin sa ne bashi ba Allah ya bashi ba duk lokacin da ya zama kana neman wata ni'ima a duniya ko na kudi ko na employment ko na jari ko na sana'a kake so ka koya ko matsayi ne na office sai ka dauka wayenka da dabarbarunka ke baka kayi asara duniya da lahira wa inda ce asara ma kalma ce ta balarabe bari in ga baka da Hausa ka shiga uku duniya da lahira wanda ita ce bahaushiyar haushi kalma shi balarabin kace hasratan fi qulubihim yayi asara sun yi asara a zukatansu balarabe hankalinsa na tashi amma bahaushe hankalinsa baya tashi shi yasa tafsirin Hausa li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim sai kace dan Allah ya sa su shiga uku in mutun ya shiga uku to kalmar shiga uku duk bahaushe da ya san Hausa tana dukan kirjinsa ka kalli mutum ka ce wallahi ka shiga uku ko anan ka bashi ya shiga matsala amma in ka ce wani kayi asara sai dauka kunun bude bakin sa ne rizube amma in ka ce ka shiga uku duk Bahaushe ya san a zube wankunu ko duk kudin Najeriya ne zai ba a ce ka shiga uku kar mu kuskura a duniya mu dauka wai wani abu da muke nema dabaran mu za ta ba mu ko wani abu da Allah ya ba mu dauka wayenmu ne ya ba mu asara ce wannan Allah ta'ala ya kare mu daga wannan asara din duk wani abin da ka samu kai kokari sanadi ne amma mai bayarwa shine Allah in Allah ya bayar duk duniya ba mai hana kan Allah ya hana ba mai baka in ka fahimci wannan za ka yi bacci lafiyayye babu abin da ya dame ka ba za ka taba rashin bacci akan wani abu ba saboda ka san Allah ne in yayi ba mai hanawa in ya hana ba mai yi mafhum tayyib don haka wama qutilu liyaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit Allah yake rayarwa yake kashewa zo daka yuhyi wa yumit ko an yi tafiya ko ba a yi bayan ajali yayi za a tafi sannan ko an je yaki ko ba a je bayan ajali yayi za a tafi amma dai ku sani wanda aka bashi umurni ya fita filin daga ko ya fita daukaka kalmar Allah ko karantar da addini bai je ba matsayinsa bai taba zama ɗaya da wanda ya je shi har ma kana da aya ko guda ɗaya misali a Qur'ani
la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم
على القائدين
درجة وكلا وعد الله الحسنى
وفضل
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة
waɗannan ayoyi ne guda biyu cikin suratul nisa aya ta 95 da 96 muhallu shahi saboda ba lokaci Allah yace faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja shine muhallu shahi kuma yace daraja bayan daraja to da haka ba su zama daidai wanda ya fito a gida yazo jin tafsiri bai zama daya da wanda yake kwance a gida yana jira a sharuwa wanda ya fito ya karantar da addini a kauye bai zama daya da wanda ya zauna a gida wanda ya je kauye don ya tema ya tona wa kauyawa rijiya ni ma ba kauye ne amma kuma fa akan addini karka baka tema ba kauye ka ji na fada kace na fada in ana da darasi mukan fada amma dai kai ka san har ga Allah ni yanzu nake bada ba kauye eh to asalin mu kauyawa ne amma kauyawaye shikenan ko yanzu an yi ittifaki eh wai kada wannan lokaci saboda akwai basu tunanin wai duk me harkan addini ba kauye ne anan kuma karka kuskura kace mun ba kauye wallahi in a duniyar ne sai in kasa ka eh Allah sai in kasa ka a duniya wannan aikin da muke yi muna yi don neman aljanna ne ba wai kauyanci bane shine wayewa din wannan din shine wayewa din ba wai ba mu da abun yi muna da abun yi ninkin ba ninki wadakila ma mun fika abun yi in ba da wani aikin ba da zama ba macin Najeriya din shi ya ajiye mu so ka gada wannan kuma in wannan za a bi kuma karka kalli ka ce wai muna wa'azi wai wai masu karantar da addini kauya ne ni anan na fika da fika ce mun ba kauye yawa please a fahimci wannan an gane ko yawa saboda muna da su muna da sudiya su kanci aka ai an ci gaba a bar karantarwa to akwai ci gaba da zai hana mutum mutane Allah ya ci ai ci gaban ya zama shirme idan ya zama an daina gaba daya hidima tana sa ka rage nauyin abu amma ba za a daina ba insha Allah ta'ala muna fata ba za mu daina hidima ta addini ba hidima na sa ka rage amma ba za a daina ba saboda wannan shine asalin aikin lahira da duniya din shine ba sana'ar da ta kai wannan din mafhum tayyib don haka wallahu bima ta'maluna basirun bisa ga abinda kuke aikatawa Allah ta'ala mai gani ne na'am
wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun min Allah wa rahmatun khayrun mimma yajma'un
wala in qutiltum sannan kuma idan aka kashe ku a filin daga aw muttum ko kuka rasu mutuwa ta dabi'a dalilin jinya ko hatsari wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum a wata kira'a ko muttum aw mittum in kace a kaidar nahwun kace muttum menene wani wazani ne shine mata ya mutu in kace mittum kuma fa ya zama mata ya mat wanda babi ne a cikin babin saraf babin nasara ne ko daraba ko fataha ko fariha ko karuma ko hasiba ko wanne gajiya wai ɗaya daga ciki so mu wuce dai kan na samu ko ciwon kai ko wala in qutiltum in an kashe ku wannan an gida shi akan fi'ili ne madhi mabni lil majhul qutiltum din nan wannan tu din qutiltum din shine asalin na'ibul fa'il din mafhum aw muttum ko kun rasu la maghfiratun min Allah gafara dake wurin Allah wa rahama da rahama khairun shi yake alkhairi mimma yajma'una fiye da abinda suke tarawa na duniya ko mimma tajma'una abinda ku kuke tarawa na duniya a bisa ga wata kira'a saba'iyya mimma tajma'una ko mimma yajma'una haka ne ko aran ma So don haka kashe ku aka yi ko rasuwa ne wanda ya rasu ko aka kashe shi in a tafarkin Allah ne bai yi asara ba fiyayyen halitta rasuwa yayi amma dai a cikin nassosi kamar yadda na taba bayani a cikin darasi cewa akwai zargin cewa an sa masa dafi a abinci kaga dai ala ayi halin rasuwa yayi amma dai kuma akwai alƙalma dake bayyana an sa masa dafi sayyidina abubakar me yayi rasuwa yayi abubakar umar fa kashe shi akai usman fa ali ibn abi talib fa duka waɗannan uku kashe su aka yi ɗaya da suwaye Allah ta'ala ya musu ra'ayi ya yi kara musu yadda kaga ya shiga cikin wala in qutiltum ko me aw muttum tun daga cikin waɗannan mun samu to duka rayuwa haka take waninku a kashe shi waninku ya rasu waninku duka ajali ne abinda kuma ayar ke bayyana mana ba a yi wa Allah wayo kar mu kuskura mu rike wayonmu ba a yi wa Allah wayo daga cikin darussa na rashin yi wa Allah wayo ina wasiya zuwa ga iyaye cewa zamani ya canja kar mu rike tunani kawai irin na yammacin turai mu bar tarbiyyar da aka mana duk mahaifin da ke so ƴaƴansa su yi nasara a nan gaba mu kiyaye waɗannan abubuwa na farko dukkan ɗafin yana ƙarami a shagaltar da shi da koyon karatun addini a fara masa da haddace Qur'ani sannan bayan nan a biyo baya da karantar da shi hadisan fiyayyen halitta da sanin kadaituwar Allah subhanahu wata'ala da sanin tarihin fiyayyen halitta da sanin ilmul wa ilmul ala duk waɗannan suna da muhimmanci mu koya musu karatun addini na biyu a koya musu karatun zamani a cikin ƴaƴanmu karatun addini kaga mun samu gogaggun alaran momi mun samu gwani wane aran ba wane gangaran wane sai na biyu mu samu kuma wanda suke a cikin su waɗannan aran momin musamman da wane medical doctor ne MBBS wane engineer ne wane computer scientist ne wane lawyer ne wane accountant ne wane kaza ne wacce likita ce wacce engineer ce sai musamman da wannan kaga an samu mahaddata Qur'ani maza da mata injiniyoyi likitoci mahaddata Qur'ani shine an samu mutane da ke da hannu da dama na uku mu koya musu kyawawan ɗabi'u dukkan da a koya masa kunya girmama na gaba haƙuri juriya gaskiya riƙon amana tausayi kyautatawa duk wanda yake tare da shi ba sai an duba bambancin addini ba dorawa ɗanka akan wannan na uku na huɗu mu koya ƴanmu sana'a wane zai zama tela wane ya zama makaniki wane ya zama mai gyaran kwamfuta wane ya zama ya iya haɗa sola wane ya zama ya iya gyara smartphone mu koya musu sana'a mu koya musu noma mu koya musu kasuwanci a ƴaƴanka a samu wane yana haddan Qur'ani yana zuwa makarantar boko in ya taso yana zuwa kasuwa wane na haddan Qur'ani wane injiniya ne yana kuma zuwa koyon sana'a wane kaza ne yana zuwa kaza wannan shine na hudu mafhum tayyib yana da matukar muhimmanci mu dore yara akan wannan harifan yara da ba su da kowace basira komai sai dai a basu yaro har ya gama digiri yayi NYSC ya dawo bai taba aikin naira 10,000 ba kuma in ka kwace takarda ka ajiye ga baki ɗaya fala saddaka wala sallah babu abin da zai iya yi sai dai ya zauna kudin data ma da zai hau layi yayi tsokana online sai ka bashi kuma a riga koya wa yara yi wa iyaye hidima danka a koya masa dan wanke baka mota wanke wasu kayanka a gida yana da muhimmanci yaro ya koya ba daidai bane kana da ƴaƴa gardawa 10 kayanka sai ka kai wanki dukkan su wani ya wanke maka wani ya wanke wani ya goga a musu timetable wani zai ce malam kanmu ya sauko eh kai hakuri mu ma haka aka koya mana Allah ya sani na kai matakin da ina zuwa university na karantar ina bada kaya na wanki amma na babata ina wankewa na godige mata kuma baban da kudin da zan yi bane saboda ina ga ta haifi lafiyayyen da iri na kuma sai ta na biya mata wanki da guga haba kuma ai me aka yi in kaga na biya bana nan ne ko kuma ba ma gari daya anan babu yadda na biya mu saba yi wa iyayenmu hidima mun albarkar rayuwa tana karuwa duk me yi wa iyaye hidima, me yi wa dattawa hidima, albarka tana karuwa. Da idan dattijo ya zo a layinku, da ice zai wuce sai kun karba. In ba ku karba ba a anguwar, duk dattijon da ya gani zai zo ya muku bulala. In ta kama har ɗakin babarka zai je, ana ce masa baban Muhammadu, kuma ba babanka ba ne. Ya shigo, in ta ji ka shiga ta kamo ka ta miƙa kuma ya dake ka. Society mai nagarta kenan ba irin wannan rayuwar da muke mara albarka ba. Dattijo duk abin da ya anguwa da a cikin society mu kowa ya amince, ba da yau ya ake ciki. Haba, wannan rayuwa da muke ciki, Allah bai kyauta. Khairun mimma yajma'un, ya fi alheri a kan abin da suke tarawa ko kuke tarawa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.